Why yo? Why yo? Why yo? Why yo?
Dunia dole kai kuskuri, maza ma dunia kumasheda hankuri. Allah kawo mana kudi kudi, and so siya ta ji haushi. Sai a hankali. Ai ni ban damu ba. Yan waye ba ku gane ba, Allah bai manta da mu ba. Ba za mu shiga turu ba, arziki Allah ke bayarwa. Shi ke bayarwa. Ya kai kanka, gobe ya kai kaina. Ai ni ban damu ba. Yan waye ba ku gane ba, Allah bai manta da mu ba. Ba za mu shiga turu ba, arziki Allah ke bayarwa. Shi ke bayarwa. Ya kai kanka, gobe ya kai kaina. Zama duniya, zama duniya, zama duniya, sai a hankali. Zama duniya, zama duniya, zama duniya, sai a hankali. Zama duniya, zama duniya, zama duniya, sai a hankali. Sai a hankali. Ai kwana a tashi duniya kwana nawa, dan waka tashi da safi ka gode ma Allah. Abokin ka ya samu, kai baka samu ba, kai dai ka jira. Ya kai kanka, komai da lokacin sa, mai hakuri ke cin nasara. Ga wata na fama,
wayo,
tana neman haifuwa, bata samu ba. Ga wani bai samu ya ci ba, ga wani bai samu ya sha ba. Amma ka tuna facewa, Allah da ya sage bakin mutum, ba zai hana ci da sha ba. No matter the weather, we go make am better. Better days are yet to come, but then share on your mo, your whole world be na momo.
Zama dunia, zama dunia, zama dunia, sai a hankali. Zama dunia, zama dunia, zama dunia, sai a hankali. Zama dunia, zama dunia, zama dunia, sai a hankali. Sai a hankali.
Better for me today, yo. It could be better for you tomorrow. Baba God, they know they sleep, oh. He don't they watch us every day, yo. It be better for me today, yo. Yeah, it could be better for you tomorrow. Baba God, they know they sleep, oh. He don't they watch us every day, yo.
Allah kaba mu zaman lafiya, dabin da lafiya za ta ci.
Amin, amin, amin.
Yau ranan wani ne, kada kanta, gobe ranan ka ne. Nanga duniya bari rayuwa ba, ka gan wani na laifi ba zai ji tsoro ba. Ikon Allah ba ya karewa, ikon Allah ba ya karewa. Ranan baki cikin wani, farin cikin wani. Ikon Allah ba ya karewa, ikon Allah ba ya karewa. Ranan baki cikin wani, farin cikin wani. Allah ka ba mu zaman lafiya, dabin da lafiya za ta ci. Yau ranan wani ne, kada kanta, gobe ranan ka ne. Ikon Allah ba ya karewa, ikon Allah ba ya karewa. Ranan baki ciki wani, farin cikin wani.
Zama duniya, zama duniya, zama duniya, sai a hankali. Zama duniya, zama duniya, zama duniya, sai a hankali. Zama duniya, zama duniya, zama duniya, sai a hankali.